cikin yanayin rabuwar kawuna magoya bayan CDS Rahama suka gudanar da shagulgulan cikar wannan jam'iyyar shekaru 27 da kafuwa sakamakon rikicin da ke ci gaba da ƙara ta'azzara tsakanin wasu shugabanninta akan maganar cancantar shugabanci. Bangaren Metro Madugubu Bakar a wata sanarwar da ya fitar ya nuna damuwa a game da halin tagayyarar da wannan jam'iyyar ta tsinci kanta ciki, kamar yadda za a ji daga bakin mataimakin shugaban jam'iyyar Dr. Saidu Umaru.
Parti sabon kai yanzu ya samu shugabanci na ƙasa da diptin 22 ko da uku ga wannan lokaci, kaga a kwana a tashi duk shekara hudu ko biyar na bayan wannan ɗan an kai election sai kaga abu ya rage, ka haye kai yau diptin uku ɗaya ne ke ga CDS Rahama. Ai ka san akwai abun bakin ciki, tilas irin wannan abun ya faru in babu adalci.
Bangaren Abdullabo wannan ya shirya nasa bikin na daban ya alakanta koma bayan jam'iyyar ta CDS da abin da ya kira rashin haƙurin wasu abokan tafiya, kamar yadda Abdu Amani ke gaya wa manema labarai.
Parti yana ta tabarbarewa saboda rashin haƙurin wasu da halaye wasu wanda muke aikatawa wanda ke sa marasa haƙuri sai ta tafar parti. Wannan shi yasa muka ce ya kamata mu tsaya mu yi nazari mu ga ya za mu mutuwa kan matsalolin da ke raba kawunanmu.
Busoshin CDS na sassan ƙasa sun sha alwashin samar da hanyoyin warware rigingimin da ke dabaibaye wannan jam'iyya.
Mai suna na Isa Musa, ni president ne na CDS Rahama jihar Bure. Insha Allah daga wannan gamin za mu ɗauki matakin daidaita duk wani kurakure da muka samu. Dama rashin sani ne, Hausawa suka ce rashin sani ya hidare duhu. Akwai mutanen da muka ɗauki jam'iyya muka yi neman meka musu, amma sai muka fuskanci cewa su ba mutane ba ne masu son wannan jam'iyyar, mutane ne watakila 'yan kasuwa.
To amma a nasu ɓangare mata Rahama irin su madam Warkurakiya mai dashi na ganin dole ne magabatan jam'iyya su canza hali.
Mu matsayinmu na mata za mu ga haɗa kanmu don saboda wangar jam'iyyar ta farfaɗo, saboda in ana danniya abubuwan ci gaba. Yau danniya ce ta kai mu yau.
Tuni matasa suka bullo da wata dubarar tayar da takwarorinsu daga bacci, in ji Ila Musa, shugaban matasan CDS Rahama yankin Doso.
Kamar yanzu muka ɗauki fannin harkar zuciyo, mun kire group da yawa da yawa wanda muke sa duka matasa na CDS Rahama suke cikin Niger, wanda har suke wani ƙetare, saboda mu zan mu rinka samun labarin junanmu kuma mu rinka sanin menene ake nan ana ta yi, me kamata mu ɗauka. Da muna son mu yi ƙoƙari mu gani Rahama nan ta ƙara sake sunanta wanda aka sani nata da.
Wannan kace nace a jam'iyyar CDS Rahama na gudana ne a wani lokacin da ya rage shekara ɗaya a gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi.
Duk CDS wanda yayi zuciya ko wanda aka kora yau ya komo mu gama ƙarfi mu kama partin da kyau, saboda iko muke so ba ya zama kullun muke biya ba, muna fata mu ma a ce gobe ana biye da mu.
Ba wani abu ne ba, inda kana jin ƙari kana neman wani abu, ka ga abin ba shi ma baka samu ba, sai kai naka samun parti ko kuma ka zaka a sasanta a baka wurin da Allah ya kaddara baka.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.